This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan kun wani lafiya. Maryam Dauda ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 19 ga watan Fabrairu na shekarar 2025. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, yau Laraba wakilin shugaban Amurka Donald Trump kan Ukraine da Russia ya faɗi cewa Amurka ta fahimci buƙatar da ake da ita na tabbatar da tsaro ga Ukraine. Shugaban haɗaɗɗen daular Laraba ya faɗa sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio cewa daular ba za ta amince da duk wani yunkuri na raba al'ummar Palestine daga ƙasarsa ba. Haka kuma da aiki jami'an Philippines sun ce za su gudanar da wani babban atisayen horo da nufin ƙarfafa ƙarfin ƙasar nan mayar da martani ga duk wani rikici da barazana daga waje.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu mahara akan babura dauke da manyan bindigogi sun afka yankin Zungera da ke karamar hukumar Wushishi a jihar Niger, Najeriya, inda suka kashe mutum ɗaya suka kuma yi garkuwa da wasu kimanin 10 a cewar rahotanni. Bayan haka za ku ji cewa ana sa ran tubabban mayakan Boko Haram sama da 700 za su koma cikin al'umma a wannan shekarar bayan kammala shirin kawar da tsatsauran ra'ayi da gyara tunani. Sai dai wasu mazauna yankin arewa maso gabashin Najeriya na bayyana damuwa akan batun.
Akwai tsofin Boko Haram wanda an bar su, kuma yanzu an zo an kara musu training, an ce za a bar su su zaba da mutanen gari, amma mun gansu sun kara koma wajen su nada. Sai yasa muke tsoro.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokaci, yau ma za mu gabatar muku da shirin zamantakewa, inda za ku ji cewa masarautar ƙabilar Bagi a jihar Niger, Najeriya ta baiwa wasu Fulani sarauta don ƙara danƙon zumunci da samar da zaman lafiya tsakanin ƙabilun biyu. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan an yi na lafiya. Ga labaran duniya. Yau Laraba, wakilin shugaban Amurka Donald Trump kan Ukraine da Russia ya faɗi cewa Amurka ta fahimci buƙatar da ake da ita ta tabbatar da tsaro ga Ukraine, yayin da ya kai ziyara ƙasar domin tattaunawa da mahukuntan ƙasar. General Chris Kellogg ya shida manema labarai a Kyiv cewa ya je Ukraine ne domin saurari, ya ji damuwar shugabannin Ukraine, sannan ya koma Amurka don tuntuɓar shugaba Donald Trump. Kellogg ya ce Amurka na son kawo ƙarshen yakin Ukraine, yana mai cewa hakan zai iya kyau ga yankin da ma duniya baki daya. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya shaida manema labarai gabanin ganawar tasa da ake sa ran yi da Kellogg cewa yayin da jami'an Amurka suka ce ba za a jirgi sojin Amurka a matsayin wani bangare na aikin wazar da zaman lafiya a yankin ba, har yanzu akwai sauran hanyoyin da za ta iya taimakawa kamar samar da na'urorin tsararin samaniya. Shugaban haɗaɗɗiyar daular Larabawa Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ya faɗa sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio cewa UAE ba za ta amince da duk wani yunkuri ba na raba al'ummar Palestine daga ƙasarsu ba, yayin da Marco Rubio ya kai ziyara a birnin Abu Dhabi yau Laraba. Kafofin labarai na ƙasa ɗaya daular Laraba sun rawaito wannan tsokaci, kuma sun ce shugaban ya bayyana buƙatar hana yaɗuwar rikicin Gaza. Shugabannin ƙasashen Laraba sun yi watsi da shirin da shugaban Amurka Donald Trump ya bayar na cewa Filistina su bar Gaza zuwa wasu ƙasashen yankin, da kuma cewa Amurka za ta karɓe tare da sake gina yankin Filistinu. Ziyarar ta Rubio wani ɓangare ne rangadin ƙarshe da dama wanda ya haɗa da tattaunawa da shugabannin Isra'ila da kuma Saudiya, wanda ya zo a daidai lokacin da kashi na farko na tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas a zirin Gaza ya shiga makonnin ƙarshe. Jami'an diplomasiya daga ƙungiyar Taliban mai mulkin Afghanistan sun rawaito Laraba cewa makwabciyar ta Pakistan na aiwatar da wani shiri na nan kusa na gaggawa kore gudun hijira Afghanistan kusan miliyan 3 daga yankinta. Ofishin jakadancin talibin da ke Islamabad ya fitar da sanarwar inda ya kawo ƙarshen kwanaki na rashin tabbas game da farmakin da 'yan sanda ke ci gaba da yi na kamawa tare da kwashe 'yan ƙasar Afghanistan.
To an jima kaɗan Sir Fili zai dawo da ƙarshen labaran duniya, amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Har yanzu dai matsalar rashin tsaro na ci gaba da tayar da hankalin jama'a a sassan Najeriya. Lamarin da ke ƙara jefa al'umma cikin yanayin fargaba sakamakon yadda matsalar ke mai da tattalin arziki baya da kuma haifar da koma baya a ci gaban al'umma. Mazauna yankin Zungeru a ƙaramar hukumar Wushishi da ke jihar Neja na zama cikin yanayin fargaba bayan da 'yan bindiga suka kai farmaki a yankin a yau Laraba har suka kashe mutum ɗaya suka kuma yi garkuwa da wasu da yawa. Wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Jihar Neja dai na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da ke shan baƙar hukumar 'yan fashin dajin, inda ko a safiyar ranar Laraban nan 'yan fashin dajin suka hallaka mutum guda tare da jikkata wasu da kuma yin garkuwa da wasu kimanin mutane goma. Rahotanni daga yankin Zungeru ta ƙaramar hukumar Wushishi na nuna cewa maharan akan babura kimanin 130 dauke da manyan bindigogi sun kuma tattara shanu masu yawa, lamarin da ya yi batukar tayar da hankalin mazauna wannan yankin. Wani mazaunin garin na Zungeru da ya buƙaci a saka sunan shi ya ce yanzu al'ummomin da ke zaune a sauran garuruwan da ke wannan yanki na ci gaba da tarwatsewa domin neman tsira da rayukansu.
Mun haɗu da wayannan wani bawan Allah wallahi su biyu ne. Gudan suka ce hau mashin su wuce da shi koro masu shanu. Ya hau kuma sai suka ce kai sauka jiyo wanga-wanga zai kawai da suka halbe shi. To yanzu aka ɗauko shi ga wannan shi yanzu aka zuwa can cikin dajin a kare. Mashin 130 koyo uku uku.
Sun kwashi mutane ne koko?
Akwai inda suka ɗauki mutane ta can tashan Wushishi, sannan sun shiga can cikin dajin suna ta waman faffasa bukokin doyan mutane, sun kuma an shi mashin wani, sun kuma albi wani a hannu. Yanzu dai mutane dai na can cikin daji warwatsi su kuma suna nan suna ta tattara shanu da kuɗaɗe da mashinan mutane sababbi.
Kamar mutum nawa suka kwasa ko?
Waɗanda suka kwasa nan da ya yi mutum huɗu, can kuma an ce sun samu wasu bangawa mutum uku, to sai nan kuma da suka ɗauki mutum huɗu a hanya.
Kawa lokacin haɗa wannan rahoto dai babu wani ƙarin haske daga rundunar 'yan sanda ta jihar Neja akan wannan sabon harin. Domin kuwa ƙoƙarin samun kakakin 'yan sandan Wasiu Abiodun ya ci tura. To amma gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin. Kwamishinan tsaron cikin gida na jihar Niger, General Abdullahi Garba mai ritaya, ya ce duk da yake kawowa yanzu ba su gama tantance ɓarnar da waɗannan 'yan bindiga suka yi ba. To amma dai tuni aka tura ƙarin jami'an tsaro a wannan yanki.
For I mobilize the first of all the vigilantes na those general area duka. To yanzu kuma armed forces had well if the people around me na maza su yi ta gani helicopter in that general area na zuwa military helicopter. Ina akwai way ma to seal them off ma. Don daga rafidi na akwai shanu mutane da suka kwashe yana hannun su. Amma I'm sure na sun zama in disarray yanzu they will not be able to manage su.
Yanzu kun samu kaman bayani ko sun kashe mutane koko?
Kasan security agency shi sun dawo da report. Amma ni dai I'm suspecting cewa they are tied up ne akan abinci
da yake bayani akan batun 'yan bindigar da gwamnatin jihar Kaduna ta yi sulhu da su suna shigowa jihar Niger. Ya ce a jihar Niger ma suna ɗaukar matakan daƙile su.
Hanyar da aka bude musu a Kaduna mu ba mu gama bude namu ko ba, we are still doing some underground. And there have been people trapped around Niger da suke so su shigo a karbe su. Akwai abin da ake kira Operation Safe Corridor. Yanzu ma sun kira ni jiya cewa za su zo Niger, that is a safe corridor. In mun shiga da su tare ta ka ga yanzu saku din will be complete. Amma sulu ba iri nan da kama a zo a zauna a yi magana a sani paper is for you to return back to the.
Na in sun kawo kansu suka ba za a karbe su.
Ta karbe su.
A yanzu dai mazauna waɗannan yankuna na ci gaba da fatar kawo ƙarshen tashin hankalin waɗannan mahara da aka share shekara da shekaru suna gallazawa jama'a. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. To shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Jami'an tsaron Philippines sun ce za su gudanar da wani babban atisayen horo na kwanaki 10 a wata mai zuwa don nufin ƙarfafa ƙasar na mayar da martani ga duk wani rikici da barazana daga waje ta haifar. Ko da yake Manila bata bayyana sunan ƙasar China ƙarara ba lokacin ta sanar da atisayen, wanda shi ne mafi girma a cikin 'yan shekarun nan, kuma na zuwa ne a daidai lokacin da Beijing ta ƙara yawan ayyukan sintiri a teku da kuma zirga-zirgar jiragen ruwa a kusa da yankunan da ake takaddama a kai da ke cikin yankin musamman na tattalin arzikin Philippines ko EEZ. Da yawa daga cikin waɗannan sintiri sun haifar da arangama da yin amfani da magan makamai da kuma zargin karo da jiragen ruwa. Ƙasar China da ke ikirarin cewa kusan dukkanin tekun kudancin ƙasar China nata ne, duk da hukuncin da ƙasashen duniya suka yanke akasin haka. Ta nace cewa matakin da ta ɗauka ya dace da doka.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Babban hafsan hafsoshin tsaron Najeriya ya sanar da cewa tubabban mayakan Boko Haram 789 ne a halin yanzu ke cikin shirin kawar da tsatsauran ra'ayi da sauya tunani, kuma ana sa ran za su koma cikin al'umma a cikin wannan shekarar bayan kammala shirin. Yayin da ake sa ran yaya tubabban mayakan, wasu na bayyana damuwa game da tasirin shirin, haka su ma al'ummomin da rikicin Boko Haram ya shafa na bayyana shakku, duba da cewa a baya wasu tubabban mayakan sun koma ta'addanci. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Operation Safe Corridor was initiated due to the mass surrender of Boko Haram.
Hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan General Christopher Musa ke bayanin yadda dandazan mayakan Boko Haram da ke mika wuya ya kai ga samar da shirin nan na gyaran tunani tare da tsugunar da tsaffin mayakan mai suna Operation Safe Corridor. General Christopher Musa ya ce yanzu kimanin tsaffin mayakan Boko Haram 130,000 ne suka mika wuya kama daga lokacin da aka kaddamar da shi wannan shiri na sake tsugunar da tsaffin mayakan. A halin yanzu akwai kimanin mayakan Boko Haram suka tuba kimanin 789 da ake gyara musu tunani tare da horas da su sana'o'i, waɗanda da zaran an kammala za a sake tsugunar da su a cikin jama'a don su buɗe wani sabon babin rayuwa. Shirin Operation Safe Corridor na sake tsugunar da tubabban 'yan Boko Haram, wanda hukumomi da ma'aikatan gwamnatin Najeriya daban-daban ke taka rawa a ciki, a cewar jagoran shirin Brigadier General Yusuf Ali, ya gyara tunanin tsaffin mayakan Boko Haram da dama a ciki da wajen kasar.
Operation Safe Corridor has successfully processed 2,190 clients.
Ya ce shirin ya yaye tsaffin mayaka kimanin 290,000. A wannan adadi kuma akwai 'yan Niger, Chadi da Kamaru da muka tsara mai da su kasashensu don sake tsugunar da su. Tsakanin watan Yuni zuwa watan Nuwamban shekarar da ta gabata, an kawo sabbin tubabban 'yan Boko Haram kimanin 825 don gyara musu hali a kuma horas da su sana'o'i, waɗanda a cikin wannan adadi akwai 'yan asalin kasashen Burkina Faso, Kamaru, Chadi da Niger. To sai dai kuma, yayin da gwamnatin Najeriya ke wannan hoɓɓasa, su kuwa al'ummar arewa maso gabashin Najeriya na ganin ya kamata ne a yi taka tsantsan. Domin a baya irin waɗannan mayaka na Boko Haram da aka horar da su daga bisani kuma sun sake komawa ruwa, kamar yadda wannan bawan Allah da bai san ambaci sunansa ke mana ƙarin bayani.
Akwai tsofin Boko Haram wanda an bar su, kuma yanzu an zo an ƙara kara musu tren, an ce za a bar su su zaba da mutanen gari, amma mun gan su sun ƙara koma wajen su nada. Da zarar mun gan su mun san su, da yake tun da mun zauna tare da su tukunna wannan abin ya faru suka shiga jeji, kuma sai aka kama su aka kawo su gari, su daga baya sai suka ƙara koma wajen su nada. Shi yasa muke tsoro.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro, barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa.
Shirin zamantakewa na tattaunawa da masu ruwa da tsaki ne kan batutuwa da suka jibanci zaman lafiya, la'akari da bambance-bambancen addini, kabila, jinsi, siyasa da sauransu, domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji. Shirin zamantakewa ya sauka a garin Mina a fadar jihar Niger, Najeriya ne, inda mai martaba sarkin Mina Dr. Umar Faruk Bahago da amincewar masarauta ya baiwa wasu Fulani sarauta don ƙara danƙon zumunci da haɓaka matakan zaman lafiya.
Zaman lafiya da daɗi, sai da shi zana cimma burina.
Jihar Niger, kamar wasu jihohin Najeriya, tana fama da matsalolin tsaro, ciki har da rikici tsakanin makiyaya da manoma. Hukumomi na gwamnati da jami'an tsaro da kungiyoyi masu zaman kansu na iya kokarin su wajen samo hanyoyin fahimta tsakanin al'umma, kamar yadda su ma jagororin al'umma ke bankado hanyoyin samar da zaman lafiyar. Kan haka ne masarautar Mina ta yanke shawarar zabo wasu fitattu da suka bada gudummawa don ci gaba a hanyoyi daban-daban daga al'ummar Fulani, don ba su sarauta da zai ƙara danƙon zumunci tsakanin Fulani da kabilar Bagi wanda suke mulkin jihar. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihar Neja, Mustafa Nasiru Batsari, ya halarci wurin wankan sarautar, ga kuma tsarabar da ya samo mana.
Waɗanda masarautar Minan ta baiwa waɗannan sarautu dai sun haɗa da Alhaji Hassan Shiroro a matsayin wakilin Fulanin Mina, sai kuma Alhaji Umar Sandarebe wanda kwamishina ne a ma'aikatar kula da harkokin makiyaya ta jihar Niger a matsayin jauren Mina. A cikin jawabin mai martaba sarkin na Mina, Dr. Umar Faruk Bahago ya ce bisa la'akari da rawar da suke takawa wajen haɗa kan al'umma, ya sa masarautar ta Mina ta ba su wannan matsayi. A saboda haka sarkin ya bayyana buƙatar ganin sun ci gaba da haɗa kan jama'a.
Taronmu a nan a wannan lokaci mun haɗu ne don taya wasu daga 'ya'yanmu kuma 'ya'yan wannan masarauta murna wani zaɓi da Allah ya masu, a gefe guda kuma da ɗaya su da muhimman shawarwari da za su taimaka musu wajen sauke nauyin da aka dora musu a yau. Alhaƙiƙa wannan ba ƙaramin nauyi ba ne, domin ba zai tafi ba sai an haɗa da wasu muhimman matakai. Daga ciki akwai haƙuri, akwai tsoron Allah, akwai jajircewa, akwai dauriya, akwai kwatanta adalci, akwai haƙi tukuru, sai kuma kwatanta gaskiya fili da boye. Waɗannan halaye da su ne kowane irin mutum zai cimma nasara.
Shugaban kungiyar Fulani makiyaya ta Najeriya, wato Miyetti Allah Alhaji Baba Usman Ganjarma, wanda ya halarci wannan taro na naɗin sarautar, ya ce sun yi alfahari da waɗannan sarautu domin tamkar wani ginshiki ne na haɗa kan al'umma baki ɗaya.
Wannan naɗin sarautar ba wai muna ganin shi a matsayin naɗin sarauta ba ne kawai, muna ganin shi a matsayin ginshiki na haɗin kai tsakanin Fulani makiyaya da manoman da suke jihar Niger ne baki ɗaya. Yau in ka duba wannan taro babu wanda baya nan, kuma gashi a gaban mai martaba sarkin Mina ake yi, ga Fulani makiyaya sun fito, shugabannin manoma sun fito, duka kowa yana nan. Wannan ya nuna cewa kenan yanzu ita jihar Niger ta maida wannan rikici na manoma da makiyaya baya sosai, an samu ci gaba na fahimtar juna da kyakkyawan haɗin kai a wannan jiha. Don haka dole mu yi amfani da wannan dama, mu yi wa shi gwamnan wannan jiha godiya, kuma mu yi kira ga sauran gwamnoni na Najeriya su yi koyi da irin wannan abin da gwamnan Niger yake, na kawo ƙarshen faɗan manoma da makiyaya, na kawo ƙarshen dukkan wani ta'addanci da tashin hankali da yake adaba mu a faɗin tarayyar Najeriya.
To, sabon wakilin Fulanin Minan Alhaji Hassan Shiroro, wanda ko a cikin shekarar da ta gabata ta 2024 ya rasa ɗaya daga cikin manyan yaransa a sakamakon wani rikicin manoma gwarawa da kuma makiyaya Fulani, ya ce yana amfani da wannan dama wajen yin kira ga Fulanin da a zauna lafiya.
Alhamdulillahi, alhamdulillahi, nahi kowa farin ciki da Allah ya sa mai martaba sarkin Mina bisa ga ikon Allah da ya sa ya zabe ni a wakilin Fulani na wannan masarautar. Bayan wannan ina kira ga yan uwa na Fulani da mu zauna lahiya. Kanmu nuna kyama, kanmu nuna bambanci, muna so dukkanmu mu haɗu wuri guda iri yanda mai martaba sarkinmu ya ɗauke mu. Yau Allah ya kawo mu ansani ina matsayin wakilin Fulani. Insha Allah za mu tsaya mu yi adalci bakin gurgudo mu tabbatar da cewa jihar Niger ta yi kowace jiha zaman lahiya a ƙasar nan.
Shima sabon jauran na Mina Alhaji Umar Sandarebi ya ce matsayin da masarautar ta Mina ta bashi ya nuna yana zaune lafiya da al'umma. A saboda haka ya ce zai kara daga inda yake a yanzu.
To alhamdulillah sai in ce godiya ta tabbata ga Ubangiji da ya ba mai martaba daman tabbatar min da wannan sarautan. Na gode ma Allah, na gode mashi, na gode ma jama'an da suke bani goyon baya. Har yanzu ana tunani in kara jawo mutane kusa da ni, sannan aikin da nake yi a matsayina na commissioner office ana so in kara yin shi, in kara tabbatar da hulɗa mai kyau tsakanin da al'umma da jama'a da masarauta a gwamnatanci kuma gaba daya. To farko dai in kace joro a fillanci ana nufin shugaban sarakunan Fulani na masarauta, to zan tabbatar da cewa na hada kansu, sannan kuma zan ci gaba da wayar da kawunan su su san cewa jiya da yau akwai bambanci. Abinda nake nufi shine muna samun challenges da yawa wanda yake ba facto bane da ni da kai muka zamu iya maganin shi lokaci daya. Abu ne da ya kamata kai ka sani, ni in sani. Na farko su san climate change, sauri yanayi yana addaban kasa, sannan kuma su san urbanization, karuwan garuruwa da karuwan al'umma shi ma yana cinye kasa, sannan kuma su san digitalization, harkan sadarwa shi ma yana isar da wasu sakuna da yawa wanda yake duka abu ne da ke yana da illa in ba ai amfani da shi yanda ya kamata ba da mutane za su amfana. To za mu ci gaba da yin amfani da officeshin da muke ciki da kuma sarautan da Allah ya bamu, mu tabbatar mun fadakar da su, mun wayar da kawunan su, mun ja su kusa da mu su san cewa akwai harkan zamani da za a yi fiye da wanda suke yi da su samu riba da kuma zaman lafiya fiye da yanda ake yi da. Yanda mai girma gwamnatin jihar Niger yake cewa dole mu koma smart agriculture, shine noman zamani. Ayi amfani da ƙasa kadan a samu abun da ya kamata, ayi amfani da ƙasa kadan a samu kiwon dabbobin da ya kamata, ba sai kai ci gaba da yawace-yawace wuri daban-daban ba.
A bangaren kabilar Gwarawan ma sun yi maraba da wannan mataki na masarautar Minan, domin ko ba komai ya nuna cewa su masu kaunar haɗin kai ne da kuma son zaman lafiya, kamar yadda wannan da ke zaman ɗaya daga cikin shugabannin dattawa 'yan kabilar Gwarawan ya bayyana.
Sunana Alhaji Awais Muhammad Giwa Kuta, ina ɗaya daga cikin wakili na Gwarawa na masarautan Fatinifi, ina kuma ɗaya daga cikin leader kamar shugaba na Gwarawa na Niger. Ai kowa ya san cewa su Fulani da sarakuna da daddan zumunci ne da ke hannun tsakanin su, da lokacin da iyaye asa mulki na hannun su, abinda nake nufi mulki ba wai mulki bai hannun su a yanzu bane, mulki na shari'a, mulki na sulhu. Akwai zumunci, babban zumunci da ke tsakanin Fulani da iyayen kasa. To amma yanzu da yake abubuwan sun zo, 'yan siyasa sun kwace komai hannun sarakuna sun rikewa kansu. Gwamni su kuma mulkin siyasa ta zo ta yamutse zamantakewa da 'yan uwa da 'yan uwa. Ai wa'annan batun sarautan da shi mai martaba sarkinmu na ya ba Fulani, kamata yi a kowane masarauta a ce kowane kabila da ke wannan masarautar, in akwai kabilu da ya zama na cewa ai nada wannan ya samu wakili. Wakili kuwa yana matsayin masinja, ni na wakili ne.
Kamar su waɗannan wanda aka ba sarautar nan, wanda janyo hankali za ka yi masu domin a samu biyan bukata ko kuma a cimma nasarar da ake so na inganta zamantakewa?
Na imani cewa wani matsayin shi yakan kawo kwanciyar hankali, wani ba shi matsayi yakan kawo rudani da tashi-tashi hankula. Amma kuma zan yi tunani cewa waɗannan mutane biyu din nan, shi Alhaji Hassan da shi Commissioner Umar, suna gani irin zaman nan zai sa a samu ci gaba irin tashi-tashi hankulan da ake samu da Fulani makiyaya da manoma. Saboda haka ne zai jawo hankalinsu yi amfani da wannan dama su tabbatar cewa sun ƙara wayewa ‘yan uwansu Fulani.
Don Allah ku zo mu dau hanyar gyara da tana cikin bauta.
Alhaji Kabiru Abubakar mai jama'a mai sharhi ne akan al'amura na Najeriya. Yana ɗaya daga cikin masu wannan fata.
To kamar yadda aka sani dai dama duk inda kaga wani gari ya samu ci gaba da baki yake samun ainihin ci gaba. Haka zalika kuma kowa wanda ya saba zama da mutane babu bambancin kabilanci, babu bambancin yare, wannan abu da aka yi a masarautar Mina wanda aka sarinta gwarawa ne a ɗauko ainihin Fulani a naɗa su sarauta, kuma sarauta ba ƙaramin sarauta ba, abu ne wanda yake duk wanda yake saurare da wanda yake bibiyan al'amuran yau da kullun zai ce alhamdulillah.
A yanzu dai al'umma na ci gaba da fatar ganin an samu ci gaba ta fuskar kyautata zamantakewa a tsakanin waɗannan manyan ƙabilu guda biyu, wato gwarawa manoma da kuma Fulani makiyayan.
Masu sauraro, a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shirin. Yanzu dai a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihar Neja, Mustapha Nasiru Batsari, da daukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma waɗanda suka taimaka wajen sada ni da ku, ni Zainab Babaji ke cewa mu huta lafiya.
Allahu zai kare mu baki da.
Madalla a gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
To bari mu fara da sakon Sama'ila Agnes Malafaturi, wanda ya ce kamar yadda aka faro babban taron ƙasa na kwanaki biyar a birnin Yamai, wanda kuma ake shirin kammala taron a yau, muna yabawa matakin gwamnati na buɗe shafi na musamman domin jin ra'ayoyin al'umma, kuma Allah ya sa a wannan taro za a sama wa matasan ƙasar makoma tafiya da su a cikin sha'anin ƙasa, domin matasa su ne kashi 75 na al'umma. Sako na gaba ya fito ne daga Sanusi Madattai da Magaram da Isuhu Makeri Madattai da Ilyasu Yakuba Digawa da Yakuba Mai Aski Badaraka da Musa Malam Indika Zawai, waɗanda suka ce salam biyoyi Hausa. Muna yabawa shugaban ƙasar Ghana, wato John Dramani Mahama, bisa kiran da yawa ta kurorinsa sauran shugabannin Afirka a zauren taron AU da ya gabata a ƙasar Habasha, cewa lokaci ya yi da ya kamata ƙasashen Afirka su daina zira ido ga ƙasashen yamma, ma'ana dai mu tsaya da ƙafafunmu. Sai saƙon Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir, jihar Yobe, Najeriya, wanda ya ce masu adawa da saukar farashin kayan abinci, ta Allah ba taku ba, domin Allah subhanahu wa ta'ala ne ya ce a kowane tsanani sauƙi na tafi, don haka Allah ne ya kawo saukar farashin kayan abincin domin sauƙawa talakawa. Sai kuma saƙon Suleiman Alhaji Buhari tare da Mamman Sani Dauda Cinwaza da Ado Siniya Zain daga jihar Damagaram a jamhuriyar Nijar, waɗanda suka ce assalamu biyoyi Hausa, da farko muna muku fatan alheri. Babban abin da ke ci mana tuwa ƙwarya mu matasan ƙasar Nijar shine rashin aikin yi. Sai kaga matashi ya dage ya yi karatu, daga ƙarshe ba aikin yi, ga shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. A yanzu dai mun zuba ido mu ga sakamakon da wannan muhawara ta ƙasa za ta bayar, don sanin ina makomar mu matasa. Allah ya sa mu dace, amin.
Madalla a gaida Mahmud Lalo. To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu. Sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku je mu ɗauki da wani sabon shirin, inda za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan yadda farashin kayayyakin masarufi suke a wuraren da kuke. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, da ma injiniyanmu Mr. Cedric, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.